kina jin kanki ce wata tsiya ce duk gaskiyar ki ba za ki irin ta sayyidina Abubakar ba duk ƙaryar ki ba za ki kai Musailamatul Kazzab ba munafunci sai Abdullahi dan Ubayy dan Salul ƙarfi sai Adawa girman jiki sai Samudawa kyau sai Annabi Yusuf muni sai Jilai Bibi matar da aka fi so a duniya ba kamar Nana Aisha matar Annabi Muhammadu yadda aka fi so duk duniya ba kamar Nana Fadima yar Annabi Muhammad ran da za a raka ta gidan mijinta malaiku Allah ya turo daga sama yace su raka ta daki mijinta suna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar haka aka raka ta gidan sayyidina Ali ke ku an yebo ya fiendo da ya gwalgwal da gogo da daso da inno da DJ da ladi ana tafe zabiya na waka ana amshi tauri ya ci tauri tauri kiki uban miji da tauri tauri kiki uban miji da tauri a haka aka raka gidan miji mulki sai Annabi Sulaimanu Allah ya hore masa mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye hatta kwari da ke karkashin kasa wallahi kudi sai karuna talauci sai Mus'ab bin Umair shine wanda ya mutu saboda talauci likafani bai ishe shi ba in an rufa kansa kafafu su bude in an rufa kafafu kai ya bude annabi ya ce ku rufe kan ku tsunko ganye ku lullube kafafunsa ku kai shi kabari an nuna min tufafin da zai sa a gidan aljanna in taurin kai kike takama da shi akwai su kuddaro ke daga jin sunan kin san sunan manya ne haka duk iskancin da zaki a duniya ba zaki kai hamana ba ai fito na fito da Allah wallahi sai shedan shine ya kalli Allah ido da ido qala araitaka hadha alladhi karamta
araitaka hadha alladhi karamta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamah
me zai yi
la ahtani kanna dhurriyatahu illa qalila
ala sai shedan ya kalli Allah ido da ido saboda bai da mutunci arai take yace ka ganka kai Allah hadha alladhi karramta alayya wannan annabi adam din da ka karrama shi ka bibita shi a kaina la in khartani ila yawmil qiyamati inda ka jinkirta mun zuwa ranar tashin alqiyama la hatani kanna zurriyatahu illa qalila ce wallahi sai na halakar da zuriyar sa kaf sai yan kadaf Allah ka sa mu ciki
amin
Allah ka sa ba mu cikin wadanda zai halakar Allah ka sa mu ne yan kadan din da ba zai halakar ba to yar uwa me kike takama da shi idan giyar rubutu ne bace kai Annabi Isa ba aba Annabi Sauda kafa wallahi sai sayyidina Abubakar Saddiqu aba da rayuwa saboda manzon Allah sai sayyidina Umar al-Faruq ayi kyauta har Annabi ya roka ya ce ya ba mutum aljanna sai sayyidina Usmanu ayi ce a isaru Annabi da sakon sa sai sayyidina Aliyu ga danga kusa yaki to duk abin da ke takama